zage wakoki da kuka fi so da DJ Mixes a Bindo Hausa. Zazzagewa uke da kuka fi so da DJ Mixes a bindohausa.com.
Kuma sine kanungana taba mana inges bankwana ce masa kin samu gurin kwana kai mumu musa dan kwairo taba sine buga kaman kwallo imanin mun zama abun kallo ni da kali mun zama abun kallo na ci kwankwan kwankwan gafara gafara musa da kali to hatara hatara mun shigo da miliyan goma sha tara your boyfriend is body mata da tambara ta ce da 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 ka samu na kamun nan hankara ka sama sama ra kamun nan hankara ka kuma tambara ta ce musa I want see you in camera.
Zazzage wakoki da kuka fi so da DJ Mixes a bindohausa.com.
Chicken kasuwa a come jam hat kuma taruwa yanzu gashi taman taman gaguwa ya fara da ta doguwa a take ni na kai da su tohuwa wallahi ni kan na samu karkuwa idan happen hakan na faruwa
baba wannan yarinyar na santa ita ce kwanki nace ina santa haba dai ka ce mini kun manta tabbas ina da hotonta ka ganta
maza ce an samu flash ji maka jam da ita a wani bash za ta man transfer wani bata cash yanzu ina kiran ta tana gaya min trash
mun sai irin wannan abun an saba mace baka ce ma wash baka an saba haka wata ta baka wata cikin sanyi
Kasake ji anyi omo this one a new yawa har ku sana da cikin ana juyawa
dan gyara sun da kanka na nunawa
sara wannan abu nake tunawa ni 50k na kashe mata ran Monday bata so mu hadu sai Monday Monday ga ta fito tana dinga kira tun Sunday ta sanya ni shi no care where as on way
ka ta mata dinki ko
wata bakan zalafiya da indigo
tana yawan kuma niki ko amma dodo wajen cin girki ko
ka ce kana shiga cikin hakulaki put jabalai ana fara tunanin iyali ka sauta dole ma canza layi
bi la sai tana so ta hada mu royal rumble yes I'm a lion king of the jungle ta sa rayuwa na tana ta trouble ina ta ganin abubuwa double double
yes dai tunda abu kawai ya kwabe duka ta mana shi kuma ta sabe ta gudu ta mana halin mbappe mu ji ganin ta tare sai mu ga wasa ta sabe baba ta samu bakin ciki ka su cikin mu ne bakin ciki kuma zaba za ta yi na san ban ciki
yalla fa ni za ka ga bakin ciki kuma da bani da san buka
Zazzage wakoki da kuka fi so da DJ Mixes a bindohausa.com.
Ina san burwa da sanu wahala kamar dan garuwa ni kasance komai ba dan zafi ba shafa komai da
okay now yanzu dai game is over ba wani rubar ba wani cover na ba kamar san dina ba kanin tarova kai I'm out of this komai is over
kai alas mun san motocin gidanku amma bari in bar ku kuje da kanku dan na ji
Zazzage wakoki da kuka fi so da DJ Mixes a bindohausa.com.
Matsaloli su warware, zunubanmu a kankare, kada a kamta sankare, fanbase sai kara size, Zaleha a paradise, ya Allah ka sa in je shopping kada a gana kara price.
Allah ko da kuma mu huta, amin summa summa, wuri dina kan da duma na dan Yusuf ruwa guta, bari mu kusa da sadda, kulli yawmi mi ya ta Allah, ni ila fi quraish, aniyar kowa ta bishi.
Wait, 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 wait Cause she knows I'm alone, I put in color. She put in yaro, but my money taller. She gets something new, which I'm a tady holla. Yawa, bani hanga yaro. Classic big boy, papa yaro. Kuna put the ceiling, this is nini shaking yaro. The girl is hugging, I do my yaro. Yawa, sauna, 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 sauna. Kiji baby sauna, 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 sauna. Kiji baby sauna, 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 sauna. Kiji baby sauna, 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 sauna. Spin a sauce, cheap banana. See the haters looking like monkey banana. Hey, see me see wahala. But baby me, I'm feeling you, I like you. When I strike you, soon I come a gola.
Since I gave up, okay, the coffee soda. DJ mixes are Dundo House Arab.
Sauna, sauna, sauna. Don't run life for the corner. Put my top, come down the corner.
Canada, 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 fresh big brother, Canada, cross river, Calabar, Nollywood, Sakaba, now to the ball, I say, maybe Alaba, put in me. Canada, backward, Galala, big waist, caravan. I'm little to fly like Tantabara. Okay, now so they give me beat. If I pull up on the street, they give me heat. Order rice, give me meat, give me head, give me teeth, give me chair, give me seat, give me maths, give me cheat, get belly, give me kids, Rolls Royce, give me keys.
I'm in the baby, got a mouth of a dozen.